kuma ba kai ka
da wannan dan alƙarin a duka dan sautin kai bato bismillah bismillah shafi na nawa ne shafi shafi za a duba shafi shafi a saurara don Allah rika ba
wasitatul mahmud babul laba'is lain shadani billahi ni mazaluhu famashadu tilaqan min lansari sarifu habibu ilahi la arshu imman uhibbu fa azkuruhu yawmi wa amsi wa anifu habibu qalilun khatimun wa muqaddam karimun alimun kullukuhu inda arifu bashirun nadhirun aqibun wa sana'uhu إذا أنا القرآن بعد صحيح ألبت يمينا إنه الدار مقرد فلا يتعتى أني شنى بطارق إن لكل الأنبياء خوارقا أنا المصطفى قد هذا كل غالب وهم كلهم غرا صلاة أدلة وما قبل عبد الله إلا طوائف موسى وإبراهيم ما ندري لمريم
ya yi haka goma kina harful fa shau yace wasi itu bi rabbin jadali bil laqaifi wa bil mustafa al mukhtar ayn al ma'arif shau yace wasi itu bi rabbin na amince da Allah na amince da ubangiji jadali wanda ya min baiwa ya min kyauta bil laqaifi da ludufofa ba ludufi dai ba laqaif man ce laqaif jam'i kenan ko ludufi 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 dawa wabil mustafa al muhtar har yaman kyauta da mustafa ni masoyin annabi ne Allah ya bani annabi kyauta ainul ma'arif wanda shine ainin ma'arifa ainin sanin Allah yasa nake gode ma Allah can ma haka haka yace yace wallahi shukrun bin nabiyyi muhattama kai godiya ya tabbata ga Allah dalilin samuwar wannan annabi cikon annabawa muna godiya ga Allah da ya bamu annabi shi'uni sha'anona na duka rafa'atul kulla na dauka kasu duka lillahi na kai zuwa ga Allah sayyidin shugabana amma waye tsani na tsakani na da Allah wa wasidati da tsani na shine wa mahamudu shine annabi babul ladai wanda shine kofa na ludufin Allah duk wani ludufi da kake nema wajen Allah to annabi ne kofa huwal babul lil maula wa laysa siwahu shine kofan Allah ba wani sai shi kana neman zuwa wajen Allah to ga PA na Allah shine annabi Muhammadu in baka kama shi ba baka samu Allah in dai ba kama manzo Allah ba baka ba Allah shine babul ladaifi lain shadda anni bil amin mazaruhu famashhaduhu bil qalbi laysa bi sarifi lain shadda anni mazaruhu ko da yake maziyarta bil amin na amin shadda anni te man nisa ni ina kaula shi yana madina akwai nisa tsakanin mu to amma bari ku ji famashhaduhu mahalartarsa fil qalbi a zuciyata laysa bi sarifi ba ta canzawa wani lokaci ina tare da shi a zuciya alfaza zai ce la in ga ba anna innahu ghayru ga'ibi wai ko da manzo Allah ba ma ganin shi to ku sani ba ba boye yake ba fa maskanuhu bainal hashawat tara'ibi mazaunin annabi na nan tsakanin kayan ciki na da karankarma tsakanin kayan ciki da kirji na nan to annabi na nan a ciki shi ma shine shi yace fa mashaduhu mahalarta annabi fil qalbi a zuciya laysa bi sari ba ta canzawa habibu ilahi al'arshi masoyin ubangijin al'arshi uhibbuhu kidma tuntuni nake sa annabi ba yau ba soyayya ta annabi ba ta yau bace malam kidman uhibbuhu da wani wuri yace alikitu bihi wan nasu fi sinatil kara tama ta'atu minhu dahra iz kuntu mufrada tun ba azo duniya ba ana alimul zarri nake son annabi kaga ba yau bane ko yau shi yasa kidman uhibbuhu uhibbuhu kidman wa azkuruhu ina ambaton annabi yaumi a yau dina wa amsi jiya ma na ambaci annabi wa anifi da yanzu sa'an da ta shiga yanzu ita ce anifi habibun masoyin Allah khalilun badadi na Allah katimun cikon annabawa wa muqaddamun abin gabatarwa kuma shine ciko shi yasa can cewa wa katimu silikin rusuli amma yace kataman muqaddama cikon zuyin manzanni amma cikon abin gabatarwa in an ce zuwa da risala shine last daga shi ba wani annabi amma za a yi maganar daraja shine number 1 shine kataman muqaddama abin gabatarwa wajen cikon ina ba san fahimta wa muqaddamun kenan karimun mai girma azimun hulquhu mai girman dabi'a inda arifi a wajen Allah don Allah yace wa innaka la'ala hulqin azimin kana bisa dabi'a mai girma ya rasulullah bashirun mai bishara da aljanna nazirun mai gargadi da wuta aqibun shine aqibu mai bibiyan annabawa wa sana'uhu yaban annabi bihi ja'an alfurqan alqur'ani ya zo mana da yaban sa bada sahibi bayan sauran littafan duniya sun zo mana da yaban annabi halabtu na rantsi da Allah yaminin rantsuwa innahu annabi mufradun makadeci ne addahara tsawon zamani ba irin annabi na rantsi da Allah babu irin annabi falaita atta ai ba zai yi ba ma an yi sanna da darifi a diyantar da annabi da wani sabo ba a ce ga wani irin annabi ba zai yi ba kawai shehu yace la ya ta'atta ba zai yi ba wa inna likulli al-anbiya hawariqan wa inna hawariqan likulli al-anbiya annabawa suna da mu'jiza hawariqan din nan ketawan al'ada shi ake ce mu'jiza to kada haza ha kullu harifi duk wani mai mu'jizan kada haza ha ya taro mu'jizar sanin min al-mustafa daga annabi nabin can imam al-busri yace wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahr aw rashafan min al-diyani wa waqifuna ladayhi inda hajjihim min nuqdatil ilmi aw min shakalatil hikami saboda haka duk abin da suke samu daga wajen annabi suke debowa su annabawa wa hum kulluhum gurru amma dukkan su wato sofane ne wai farare ne saratun shuwagabanni ne ajillatun masu girma ne amma dai wa ma kabni abdullahi ayin ana dara ana hiddawa hausa suka ce wayin ana dara sai a fitar da uwa waje daya to ayya bangwani ya zama dole amma duk annaba da mutanen kirki ne madaukaka ne masu girma ne amma dai wa ma kabni abdullahi babu kamar dan abdullahi inda dawaifi a wajen gewayen su duka in zaka je wayin annaba kabdin su kai babu kamar dan abdullahi fa musa annabi musa wa ibrahimu da annabi ibrahim ma'ana jali maryami tare da dan maryam lahum rutubatun dukkan suna da darajoji wal kullu kowa da kowa amnul lahaifi yana da aminci ga tsoron sa amma walakin namal mukhtaru kaga zabaɗɗen nan annabi arfa'u mansiban ko arfa'u mansiban shine mafi daukaka wajen daraja wa minhum lalil aqdamina abinda magabata suka samu ga daribi shugabanni wa minhu daga annabi اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح والفاتح ربنا عزيزنا وعلينا السلام